ga watan Zulqa'ada hijirar manzo Alaihi Salatu Wassalam daga Makka zuwa Madina 1444 wannan ya dace kuma da 7 ga watan 6 ga afwan 7 na'am ga watan 6 miladiya 2023 muna cikin littafin mu na Shadibiyya mun fara bayani akan babul izhar wal idgham wanda mun yi zikiru dhalil yau zamu tashi zikiru dalikat baituttuka ne kusan ince guda hudu yace wa qasahabal laylan dafa dhalla zarnabun jalathu sabahu sha'iqan wa mu'allala fa'adhharaha najmun badadalla wadhihan wa adghama warshun darra dham'ana wamtala wa adghama murwin waqifun dhayra dhabilin زواظله وغر تسداه كالكلا وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا أنن ينا زانا منا حرفا دعكس مصابان قارئي أوجن شقد ونن دال نكاد أتكي كوكم رشن شقروا زامك قارئي سن كسكشي أكو a cikin wannan ko dai masu shigarwa gaba daya ko wanda ba sa shigarwa gaba daya ko kuma wanda ya zamo sun raba kafa ba wai lalle su raba harufan daidai da daidai ba ya zama dai sun shigar da wasu sun kyale wasu to wannan masu raba wasu ne aka fi shan wahala domin yanda zaka isa hidarin wanne ya shigar ko wanne ne bai shigar ba wanda yake shigarwa gaba daya ya hutar da kai wanda ba shigarwa gaba daya ya hutar da kai kawai ka san mazhabin sa mun gane ko in muka duba harufan guda takwas ne sai ya ce wa qasahabal laylan dafa dhalla zarnabu qad sahabat sinun laylan dhalun dafa dadun dhalla dhaun zarnabun zayun jalathu jimun sabahu sadun sha'ikan chinu in muka duba guda takwas ne mun gane ko wannan mun san in muka ce sahabat kaman kace jarrat azail shi kuma san jela kenan ta abin nan shi kuma bafa kaman a ce tsala ya tsawaita walla shi kuma min akhawati kana zalla yafalu kaza zarnab shi kuma suka ce ismu minan nabat sunan wani tsiri ne mai kanshi wannan kuma jalathu ma'ana azharatu wannan kuma sabahu shine rihuhu sha'ikan allazi yushawwiqu ghayruhu wanda yake sa wato shauki ga wani abu yawa sabahu yani rihuhu wannan mu'allal al'alalu shine ashurbu ba'da shurb kuma al'alal yana zuma wato alhahu bikaza allalahu bikaza alhahu bikaza ya shigaltar da shi da kaza mun gane ko kamar yanzu a ce yaro yana kuka fa allaltahu bil uba ka shigaltar da shi da abun wasa to dai yana alƙina ka abun nan al'alal dai yana zuwa da wannan ma'anar to ma'ana dai yanzu ya zana maka waɗannan harufa abinda kawai ke so ba wai ma'anan wannan abubuwan ba kawai ka dauki harufa to mu kawo misalai قد سمع الله قد سمع الله هذا قد أوجد سينو سيكما ذال ولقد ذرأنا لجهنم سيكما ضاد ولقد ضربنا سيكما زاي لقد زينا ولقد زينا أو هم فقد ظلم نفسه من قول لك يا ابننا سيزاي ولقد زينا سماء الدنيا sai jimun walaqad ja'ahum min rabbihimul huda sai sadun walaqad sarafna sai chinun ku kawo ashagafaha hubba ashagafaha wak yanzu nan ka zo a makaranta a lokaci ashagafaha hubba ai zaka kwashi an kallo to wannan sune misalai to suwa suka shigar suwa suka bayyana sai yace fa azharaha najmun babban malamin nan wanda yake kaman tauraro a sama shine malai haya wane ne malam najm malai haya ba qira'atu malai abar wane ne malam najm asim shine malam najm fa azharaha najmun bada amisu wane ne malam bada amisu malam sani malam bada qalun fa azhara najmun bada wato tauraron nan wanda ya zama ya bayyana dalla malam dalla ibnu kasir shine malam dalla kenan fa azhara najmun bada dalla wannan malaman uku duk sun yi izhari ba wanda ya shigar da malam asim birawiyyi da hafs da shuba bada qalun rawi annafi dalla ibnu kathir birawiyyi da bazli da qumbul to wannan duk sun yi izhari fa azharaha najmun bada dalla wadihan to menene wannan ma'anan wadihan wannan fasil ne daga magan da aka wuce za a shiga sabuwa dama matatan qadiatika bil wawi faisala to yanzu tunda magana ta cika ya kawo maka wawun da ya rabe wacce magana dole za a shiga sai yace wa adgama warshun barra ku duba ka'idarsa yanzu da yace warshun baya buƙatar ya kawo maka wawu da zai shiga tsakanin harufan saboda baka da wani iskali tunda yace maka warshun kaga inda zai ce wa adgama ha misali a ce jullun a ce warshin yana nufin jimin warshin to ba zai ce maka darra ba sai ya kawo maka wawo amma tun da ya ce maka warshin to ka san abin da zai biyo baya sune harufan to sai ya ce maka wa adgama warshin darra dam'ana kenan a cikin harufan nan takwas gwani Musa shi malam warshi biyu kadai ya shigar darra wa laqad darabana sai kuma dam'an laqad zalama qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika laqad zalamaka kenan banda wannan biyun sauran shidan ta duk gabaki dai malam warshi me yayi izhari ba ya shigarwa mun gane ko kenan yanzu ya zabi biyu ya shigar shi da kun bai shigar ba wannan wamtala shi kuma ainihin abin nan cikon abin nan ne to sai yake cewa wa adgama murwin malam murwin malam mahmud wane ne malam murwin din nan ibn zakwan shine malam murwin wa adgama murwin kaga dole kawo maka waqifin dan ya shiga tsakanin ramzi da kuma harufa wa adgama murwin waqifin wannan murwin shine ismu fa'il min arwayirwi al murwi shine wato ainihin mai shayarwa waqifun masan wato waqif shine wanda yake mai zubowa da yawa daira zabilin kenan ibnu zakwan ya shigar da daira zabilin kun ga sai suka yi ittifaki da malam warshi a wajen zadun amma kuma sai suka samu sabani a wajen zalun shi ya dauki zalun kenan zai shigar duk inda zadun yake wala qaddara bana duk inda yake to ibn amir ibn zakwan kai rawi daga ibn amir ya shigar zabilin da kuma zalum wala qallara ana li jahannama akwai wani zalin din wajen gari Musa banda wannan zalin yazo wajen dalukad dan Allah binciko min shi gari Musa kafin mu tashi dan dalubo min shi qur'ani fadi gare shi mun gane ko to kenan sauran me yayi izhari duk ya bayyana su manji ba a wannan zalun zabilin wancan ai zalamaka za'un ne shi wancan da malam warshi ne yawwa mun gane ko a shefa mu gama bane ne gaggawa daira zabilin zawabilhu hudu ne ya shigar sai kuma zawa walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya sai kuma dhilluhu laqad zalamaka kenan kun ga shi ya raba daidai ya shigar da hudu ya bayyana hudu haka ne ma nazar to shikenan sai yace wagarun تصداه كالكلا الوغر شيني شدة الحر يوا شيكما تصداه معنا علاه الكلكل كما وناء بكلكل يوا شيني كرزي شيني الكلكل ايه تو كينن مالك ابن ذكوان يا رب يا شيخ ترى يا شيخ ترى بيبا sai yace wa fi harfi zayyana khilafun magana ta cika wa fi harfi zayyana khilafun in muka kula shi malan ibn abin zakwan aka ce adgama waqifun daira zabilin zawa dhilluhu amma sai yace wa fi harfi zayyana din khilafun to dan Allah muduba dali naqad akwai inda yazo a cikin zayun banda wala qazayyan nan sama'a duniya cikin qur'ani akwai ga dai hafaza wani kule ko mana wani Musa da Allah hararo mana wala qazayyan banda shi akwai inda dali kar yazo a wajen zayun mal mahmud kun hararo mala ibrahim babu wala ahmad babu ko wala qazayyana to kenan shi kadai to sai sai baka wa fi harfi zayyana khilafun to wannan harfi na zayyana akwai wajhani a wajen ibnu zakwan akwai wajhani a wajen ibnu zakwan kenan mun fahimci dadadun dadalun dadaun atgama qaulan wahidan وفي زينا له وجهاني كما ابن ليس كدوبا irin dukkan imam shatibi kun ga da yace maka wafi harfi zayyana ya shiru saboda ya san a duk qur'ani babu wata zayyana sai ita kadai inda akwai wata zayyana din to da yayin maka taksisin sura ko kalma wannan shine usulubin sa ko riga kun sani tun a baya amma duk abin da ya zamo shi kadai kawai tunaki zai maka shi zai ce maka wafi harfi zayyana khilafun saboda babu wata zayyana da kad wato ta biyo kad sai ita kawai ta cikin tabara malai haya mun gane ko magana ta cika sai yace wa muzhirun hishamun bisadin harfahu takadirin abun shine wa muzhirun hishamun harfahu bisadin sai takadirin baitin shi hisham abokin wane ne abokin ibnu zakwan malamin su daya to shi malam hisham muzhirun harfahu bisadin yana izharin harafin sa na cikin suratu sad wanne ne laqad zalamaka abinda yasa yace maka bisadin saboda dali na qad yazo wajen za'un a wasu wuraren banda wannan kuma abinda yace harfahu saboda a cikin sad gabaki dayanta babu inda dalu qadiyar daya daga cikin wayannan harufa takwas inde ba laqad zalamaka ba mun gane ko shi yasa kawai nasin sura kawai zai maka shikenan ya isa kuna fahimta ai to kenan yanzu da yace maka wa fi abinnan wa muzhirun hishamun bisalin harfahu muzhirun to sauran bakwai din fa yudhimuha to sannan kuma da yace maka muzhirun hishamun harfahu bisadin kenan duk inda dali na qad yazo a wajen za'un in banda nasad idgami yake mun gane ko wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa la tadri kaga me zai yi idgami kenan yanzu wannan nasad laqad zalamaka shi kadai ya izhari kenan yanzu mu ce malam hisham duk harufan nan guda takwas yayi idgamin su a ko ina in banda za'un shi ma laqad zalamaka shi kadai ya izhari mun gane ko shine yace maka harfahu mutahammila ma'ana naqilar riwayatahu an mashayikhihi tahammala kaza ay tahammala nakalaha wato shine wanda ya cira to wannan shi ya dauko gabaran wannan riwayar daga malamin sa mun fahimta ko to yanzu ku kalla daga cikin tare ai wane ne bamu ambata ba gabaki ɗaya bamu ambaci Malam Hamza ba ko shi ko ɗaya rawayansa bamu ambaci Malam Kisa'i ba Malam Abu Amr bamu ambace shi ba kenan yanzu zamu ce da Malam Abu Amr Al-Basri Abu Amr ya hada da rawayansa guda biyu da Duri da Susi Hamza Kharab da Khallad Kisa'i Abul Harith da kuma Duri Kisa'i kenan mu ce na abin Abu Amr bi akmalihi Hamza bi akmalihi Kisa'i bi akmalihi duka idgami suke sannan da lazamun da bada da dalla su kuma izhari suke gabaki da kenan zaka ce ga qari'ai uku Abu Amr Hamza Kisa'i sun yi idgami gabaki da sannan ga qari'ai biyu Asim da Ibn Kathir su kuma sun yi izhari gabaki dai kage yanzu ka samu biyar wanda baka da matsala sai kuma rawi dai shine kalun annafe shi ma baka da matsala da izhari to wanda zasu dan caza ka shine Ibn Amir da kuma warshu kawai kace Ibn Amir shi zai dan caza ka shi ma nau'an ma domin in ka fahimta sai kace to yanzu kawai bari in huta da matsalan nan sai in ce warshu annafe biyu kadai ya shigar dadun da za'un duk saura izhari sannan Hisham Ibn Amir shi kuma ɗaya kawai yayi izhari za'un shi ma kuma na sal duk saura ya shigar gabaki daya to shi kuma Ibn Zakwan waki daira zabilin zawadhilluhu daira zabilin zawadhilluhu wa'annan hudun shi kuma shine idgami saura kuma yi izhari kawai sai dai a wajen zayyana da yake da wajhani shi kenan kawai ka huta ma nasara mazbut insha Allah to ita insha Allah akwai tabaruka akwai istisna yanzu kamar yanda muka ce wato rairaye summarizing talkhisin karatunmu na yau mun yi magana akan dalukat da harufansa guda takwas wa qasahabat zainan dafa dhalla zarnabun sabathu menene ko sabahu haka ne jalathu sabahu sha'ikan yawa jalathu sabahu sha'ikan kun ga su takwas sahabat zailan dafa dhalla zarnabun jalathu sabahu sha'ikan ga su guda takwas to takwas din nan da Malam Asim da Malam Ibn Kathir da Malam Qalun sun yi izharin su gaba ɗaya ba su shigar a kowane harafi ba da Malam Abu Amr da Malam Hamza da Malam Kisa'i sun shiga ba su toge kowane ba Malam Warshu abokin Qalun Qalun me muka ce izhari ya gaba ɗaya to shi ma kawai dai biyu ya ɗauka barin da za'un ya idgami sauran shida dai izharin su to sai Malam Ibn Amir Ash-Shami shi kuma rawayansa sai suka kasu guda biyu Malam Ibn Zakwan sai ya shigar da daira badun zabilin zalun zawa zayun zilluhu za'un wa'annan duk sai ya zama ya yi idgamin su gabaki ɗaya sai dai harafin zayyana shi ne aka samu saɓani abokinsa shi ne Hisham shi kuma gabaki ɗaya duk ya yi idgamin su kawai sai dai laƙab zalamaka shi kaɗai izhari kaga shi kenan karatun namu na yau mun murtsike shi fi gumus malai ya yi shi kenan Allah da ba wata matsala ya fito malai Ibrahim ya fito ai yau ai babu laƙab zalamaka ma dama Qur'ani ibn sa ɗin ba ashe sace yake cewa abin nan hishamun bisadin harfahu ka gani bisadin harfahu kenan ya bayyana harafinsa guda ɗaya kaga harfahu shi kadai bisadin da suke so to sa ma'ana duk inda kad ya hadu da dha'un yayi idgami amma laqad zalamaka shi kadai izhari shikenan kaga yanzu shi hisham yafi ibn zakwan saukin al'amari saboda me saboda shi hisham dukkan baki dai shigarwa yi laqad zalamaka shi kadai izhari duk saura hatta wajen za'un din ya shigar kaga kenan ashe shi hisham bashi da matsala ibn zakwan din nan dai da ya dauke rabi ya bar rabi to kawai sai kai yanzu kaga in ka duba sai ka ce da sinu da sadun da jimun da shinu su wa'annan uku me yayi musu izhari kaga muka ce sinun sadun shinu jimun su wa'annan me yayi musu izhari su kuma da badun da za'un da zayun da zalun su kuma musu idgami kawai sai dai zayyana da yake da wajhani shikenan haka da ya musu Allah ya dadar da mu